rundunar yan sandan jihar Borno ta ta shiga neman wani dan siyasa ruwa a Jallo sakamakon kisan kai da aka yi wa wani matashi dan shekaru 20 da haihuwa a gidan wannan dan siyasar. Kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chuku yace wannan dan siyasa da ake kira Grema Terab ya aike masa wasika na neman izinin yin taro wanda ba su ga yake doke da tambarin jam'iyyar PDP. Sai da dan siyasar ya dai bayyana kansa dai kawai a matsayin Honorable Grema Terab wanda ya rattafa wasikan hannu wanda kuma ya shaida kwamishinan cewa wannan taron da za su yi na yan uwa ne kawai ba taron siyasa bane. Sai dai wasikar na doke da tambarin jam'iyyar PDP wanda hakan ya sa kwamishinan ba su shawaran cewa inda taron ma siyasa za a yi bai kamata a yi dan saba ya kamata a je wuraren da ake gudanar da irin waɗannan tarurrukan siyasa ne wanda kuma Alhaji Grema Terab din yake jin hakan ya kuma gudanar da wannan taron a gidan nasa wanda har ma ta kai ga kisan wannan dan saurayi da aka daba masa wuka a wajen wannan taro wanda ya sanar da mutuwar wannan saurayi mai suna Maina Mustafa.
Oh, at the end of the meeting I got information that somebody was stabbed. I directed the DPO to go there. When they are confirmed, so saw the body of a 20-year-old young man, Maina Mustafa Babagana. The convener of that meeting at the time the police got there was no longer there, he had absconded. But, you know, there were quite a number of others who were there and we made some arrests. We are still on the trail of this convener.
Da gashin wannan taron da mun samu bayanin cewa an daba ma wani wuka a wannan gida na Grema Terab din. Da haka na umarci DP wa mai kula da wannan wuri dan je tabbatar mana da al'amarin. Ko da isa sa wurin ya ga gawon wannan yaro dan shekara 20 da haihuwa cikin jini a kunce wanda ake kiransa Maina Mustafa Babagana. Kuma lokacin da jami'an mu suka ce wannan mutumin da ya kira wannan taro baya wurin ya bace, amma akwai wasu da muka tarda a wannan gida kuma mun kame mutane 24 yanzu hakan suna nan a hannun mu muna gudanar da bincike a kansu. Kuma har yanzu muna neman wannan mutumin da ya gudanar da wannan taro.
Whatever is common answer, because the law must take its course. So let him come out from wherever he is, or even inciting disturbance, because from the records we have and from some of the statements we gathered, he has said quite a lot of things that could incite the people.
Kwamishinan ya yi kira ga Honorable Grema Terab din da ya kokari ya mika kansa dan dole ne dokar ta yi halinta. Don haka ya yi kokari ya mika kansa dan ma muna da bayanin cewa yana ɗaya daga cikin wadda suke harzuka jama'a wajen tara zo na tsaye. A cewar kwamishinan yan sandan jihar Borno Mr. Damian Chuku, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.